الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yiwu mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 23 ga watan safar hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya dace ma 22 ga watan 10 shekara ta 2019. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'Alal 'Abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. To, amsar tambayar ku za ta wannan jahili ne, bai ma kamata ba a ce masa malami. Na'am. Ba jini ba ko wata gaba ana cirewa a dasa ma wani, a cire zuciyar wani a dasa masa ko wata gaba wadda take ta daban. Shi ai ba sha bane aka yi ba, jinin da Allah ya haramta, jini ya haramta shan shi ne. Amma kasancewar wannan ba sha bane, mutum yana raye ne, ya buƙaci haka, to dole ne a ƙara masa. Na'am.
Kamar wanda ya ba da taimako a kan taimakon masallaci sai wasu malamai suka aka samu aka ce wai don da kudin yawan ne ba a yafawa zamancin da ya tsaya da masallaci ko suna da kashi.
Ban yi da fahimtar ba.
Masallaci ne ake kira.
Kamar misali dai, masallaci ne ake gina, wani wanda yake da sana'a haramtacciya, misali ya ba da taimako, a iya karɓo wannan taimako nashi a saka ko ba za a karɓa ba, inda buƙatar wannan taimako ba laifi ana iya karɓa a saka a wannan ginin masallaci da ake. An gane ko? In kuwa babu wata buƙata, akwai abin da zai wadata, to abin da ya kamata a yi tsantsanin abin da ke hannun shi, domin yin tsantsanin zai iya zame masa wa'azi. To shi kamar misali a ƙarƙashin mai gidan shi ne yake, kenan mai gidan shi ne yake mu'amala da banki. Shi kawai kwantabul ne na mai gidan shi, shi mai gidan shi zai ba shi kuɗi ya je ya zuba, kuma hannu in an tashi ɗaukowa hannu zai je ya ɗauko kuɗi. Wannan shi baya ciki, shi mai gidan shi ne yake da laifi a kan wani. Shi marubucin da ake magana, marubucin da shi aikin shi ne kenan na ya rubuta an bada ko an karɓa. An gane ko? Wanda kenan a matsayin kenan ma'aikaci ne a kan wannan. Shi kuma wannan a matsayin kwantabul ne, shi na wannan ɗan kasuwa kenan, abin da yake shiga da abin da yake fita duka yi masa lissafi ya rubuta masa. Na'am.
Karatun da aka yi zai fita ba.
Na'am.
Sai yana da bank a bank.
Na'am.
Wannan business ke zuba mashi. Ko da dai dama an san salama ba a kuma. Kuma ana iya lokata a yi
wani misali kwant ta ajiya kamar yadda a ƙarshen shekara banki take lissafi bakin gwalgwadon abinda ka aje akan dura maka wani abu wanda wai na riba ne cewa an yi amfani da kudinka an juya su kai ma kana da wani kaso da za a zuba maka irin wannan kudi kai ba halaliyar ka bane baya halatta ka ci wannan kudi kuma baya halatta ka yi wani abu wanda yake na amfanin kanka da shi kuma sannan ba kudade bane wanda za a saka su a wata hanya ta daukaka addinin Allah da sauran ko sadaka kai baka da lada domin ba haƙin ka bane iya abinda malamai suka tabbatar inda ake sarrafa wannan kudade wanda yake cikin tsananin bukata misali mutumin da babu cin yau balantana na gobe ko ga marar lafiya ba magani babu kudin saya to irin wannan fuska ita ce ake sarrafa wannan kudade saboda shi duk wanda yarsa ci yarsa sha babu hali kwata kwata to musai ma Allah ya halitta masa yi shi kuma wannan kudade ba su da bambanci da musai domin kamar yadda Allah ya haramta musai haka shi ma wannan kudi haramu ko kuma abin da ya shafi misali gyaran wata hanya haka to wannan duka ba laifi ana iya saka wannan kudade ana kenan kai iya abin da yake naka shine halakkin ka amma duk abin da aka dora maka wannan baya halatta gare ka kuma shi ma maganar mai bukatar ba wanda yake sama sai wanda yake cikin tsananin bukata kenan karshe shine ake wani Na'am. Kamar ma'aikaci ne na gwamnati? To, kamar misali wani irin ma'aikaci ne? Ma'aikaci haka na na gwamnati haka kaman kudin retreat da ake bada wannan ai kudin shi ne na hadar wanda ake ba ma'aikaci idan yayi retire ko tunda yarjejeniya ce lokacin da gwamnati za ta dauke ka a matsayin ma'aikaci ta sanya hannu ka sanya hannu akan cewa za a ringa cire wani abu daga cikin albashinka wanda ita gwamnati kuma za ta ringa kara wani abu wanda in ka kai lokacin da kai retire kenan a duk wata uku za a rinka jumulce waɗannan a baka kenan wannan shi kudade ne waɗanda babu wata matsala a kansu haƙƙinka ne dama kuma yarjejeniya ce akai Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa al-muslimuna ala shurudi musulmi suna kan sharuɗin su kenan in dai ba sharadi bane wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa to wannan sharadi ba laifi game da cika shi kai kamar ka fahimci cewa karawa da ake ma mutum anan eh wannan halakkin shi ne saboda shi ita gwamnati ita ce take maka kyautar wannan wani kyautatawa ne kenan ake ma ma'aikaci maimakon an amfana da shi tsawon lokaci yanzu karfin shi ya kare ba halin da zai je wata sana'a kenan sai aka bi wata hanya ta hikima da dabara lokacin da yake ma'aikaci ake cire wani abu daga cikin albashin shi kenan ake tarawa ake ajiyewa ita kuma gwamnati ta yi sharadin cewa za ta kara masa wani abu akan wannan an gane ko kamar misali wanda ai shi irin wannan kudade har ma akan ba mutum iyalin mutum in kamar har shi babu shi wannan su kudaden ba su da matsala wannan kari ba wani kari bane ba wanda yake haramtacce kari ne wanda ya halatta darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna da cikin baban da ke bayani wato game da abin da ya zo na fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Malam yayi tarjamar wannan babi wato akan wannan aya, wanda kenan kana iya kiran shi babul mahabba, baban da ke bayani game da wato hukuncin shine al-mahabba, soyayya, wanda bayani ya gabata soyayya tana ɗaya daga cikin rukuni uku na ibada wanda ake gina ta a kansu, wanda ita wannan soyayya akwai soyayya wadda tsantsar ibada ce, akwai wadda kuma wato ba ibada ba ce, ɗabi'a ce wadda Allah ya ɗabi'antar da mu a kanta, kamar yanda bayani ya gabata. Wato ita soyayyar kala huɗu ce, akwai mahabbatu ibada, soyayya wadda take ta ibada, wanda ita ce take wajabta ma bawa wato girmamawa wato da kaskanta kai game da shi wanda yake so yake kauna. Duk soyayyar da za ta kai ka ka girmama shi wanda kake so girmamawa ta ƙarshe, ka kaskanta kai gare shi, wanda duk abin da yace ka yi kai tsaye za ka miƙa wuya ka yi, abin da yace ka daina za ka daina, to wannan soyayya ibada ce, ba ta cancanta ga kowa in banda Allah. Duk wanda ya sarrafa irin wannan soyayya ga wani ba Allah ba, ya daidaita wani da Allah a cikin wannan soyayya, ko ya yi fifita wani akan Allah subhanahu wata'ala akan wannan so, to ya zama mushriki. Shine malam ya zo da wannan aya wadda take tabbatar da kafircin kafirai waɗanda suka daidaita Allah da wani a cikin irin wannan soyayya, ko kuma suka fifita son wani akan son Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan bangare. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane, man yattakizu min dunillahi andada, akwai wanda ke rubon wasu kishiyoyi, min dunillahi koma bayan Allah, ma'ana zai, in aka ce andad jami ne na nid, in aka ce nid shine kishiya wanda yake tamkarka kenan, domin duk wanda ka ɗauki haƙƙin Allah ka sarrafa zuwa gare shi, to ka maida shi kishiya ne ga Allah, shi ko Allah shi kadai ne a cikin zatinsa, haka a cikin sunayensa, haka a cikin sifofinsa, haka a cikin ayyukansa, baya tarayya da kowa, baya tarayya da komai. Shine sai ya ce yuhibbunahum ka hubbillah, wato suna son waɗannan alloli nasu ka hubbillah, wato irin yadda suke son Allah. An gane ko? Kenan anan sun daidaita son gumakansu wato da soyayya ta Allah, sun daidaita su. Shine ya ce yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su tamkar yadda suke son Allah. Sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzansa, su ne mafi tsananin so da kauna, soyayya da kauna ga Allah. Ma'ana mu'minai su ne suka fi kowa son Allah. Ko kuma yuhibbunahum ka hubbillah, wato suna son su ka hubbillahi, kenan irin yanda wato mu'minai suke son Allah. Amma tare da cewa fassara ta farko ita ce tafi dacewa, domin ita ce ta yi daidai da zahirin ayar, kenan suna son su irin yanda suke son Allah, ma'ana sun daidaita son Allah da son gumakansu. Sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, mu'minai su ne suka fi kowa wato tsananin kauna wato ga Allah. Don haka a takaice wannan ita ce soyayya wadda matsayin ta ibada ce, kuma wadda duk wani aiki na ibada kenan a kanta ake ginawa, kenan waɗannan gimshikai guda uku, tsananin so ga Allah subhanahu wa ta'ala, cikar so da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala. Abu na biyu, cikar kwaɗayi game da abin da ke gun Allah subhanahu wa ta'ala. Na uku shine cikar tsoro game da azabar Allah. To akan waɗannan gimshikai uku ake wato bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka bauta ma Allah a matsayin shine abun san ka, abun kaunar ka, baka da wani abun da kake so sama da shi. Sannan ka bauta masa akan kwadayin ya saka aljanna, sannan ka bauta masa wato akan tsoran wato azabarsa. Dan haka ita wannan soyayya, kamar yadda bayani ya gabata, ibada ce. Akwai soyayya wadda take ba ibada bace, irin soyayya ta tausayi da jin kai, kamar misali irin yanda da yake son mahaifinsa, ko yanda mahaifi yake son ɗansa, da irin wato so wanda yake na tausaya ma marar lafiya da waɗanda suke raunana. Waɗannan kenan soyayya. Soyayya ce wadda in ka nufaci Allah subhanahu wa ta'ala a kan cewa shi ne ya shir'anta maka cewa ka so mahaifanka ka tausaya musu, da cewa shi mahaifi ya so ɗan shi ya tausaya masa, to wannan ta koma ibada, za a samu sakamakon lada abun Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma akwai soyayya wadda take ta girmamawa, wadda ba matsayi, bata kai matsayin ibada ba, amma in mutum ya kyautata niyya kuma tana iya komawa ibada. Kamar yanda misali soyayya ta girmama wanda yake na gaba, kamar misali girmama malami, ko girmama mahaifa, ko girmama wani dattijo, to wannan in har kai dan Allah ka kyautata niyya akan cewa Allah ne ya umarnin cewa a girmama waɗannan, to wannan girmamawa ta koma ibada. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi ingantacce yake cewa, lalle yana daga girmama Allah wato girmama dattijo wanda yake ma'abucin gurgura. Duk wanda ya girmama dattijo ma'abucin gurgura wanda yake na gaba da kai, to ka tabbata cewa wannan girmamawa za ta koma ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin shi ne ya yi umarni. Soyayya wadda take ta ɗabi'a shine Allah ya ɗabi'antar da mu akan son wasu abubuwa. An gane ko? Kana son abinci, kana son tufafi masu kyau, kana son abun hawa, kana son matarka, kana son ƴaƴanka, da abin da ya kama da haka. Wannan soyayya ce wadda take ta ɗabi'a. Allah ne ya ɗabi'antar da bayin shi akan irin wannan so. To shi irin wannan so ba laifi bane. Amma irin wannan soyayya ta ɗabi'a, in mutum ya daidaita ta da san Allah, ko ya fifita ta akan san Allah, to wannan kuma ya zama mushriki. Saboda soyayya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ita ce kololuwa, ita ce ƙarshe. Kenan anan abinda muke so mu gane, soyayyar da ake bayani akan wannan babi, so wanda zai kai ka ka girmama shi wanda kake so, ka kaskanta kai gare shi, wanda duk abin da aka ce kai kai tsaye zaka miƙa wuya kai, in aka ce ka daina zaka daina, to wannan soyayya ibada ce. Kenan bata cancanta ga kowa in banda Allah subhanahu wa ta'ala. Shine kenan mun tsaya ƙarshen hadisin da malam ke cewa walahuma anhu, wato naga al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim riwaya daga wato Anas ibn Malik Allah ya kara masa yadda, domin hadisin da ya gabaci wannan riwayar sa ne, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Manzo Allah ya ce, ɗayan ku ba zai yi imani ba, ma'ana ba zai yi imani, imani cikakke. Manzo Allah ya ce, hatta akuna ahabba ilayhi, wato sai na kasance ni na fi soyuwa a gunsa, min waladihi, wato sama da san da yake ma ƴaƴansa, wa walidihi, kuma sama da yanda yake son mahaifansa, wannasi ajma'in, sama da yanda yake son mutane gaba daya. Ba Allah ba ma mahaliccinka, hatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dole ne sai ka fifita san shi akan duk abin da kake so, sannan imanin ka zai cika. Gani ko? domin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ibada ce wannan so da kake masa na komawa zuwa ga ubangijin da ya aiko shi ba ma shi ba san iyalin gidan shi da san sahabbansa ibada ce wadda take mai zaman kanta shine yace la yu'minu ahadukum dayan ku ba zai yi imani imani cikakke hatta akuna ahabba ilaihi sai na kasance ni na fi soyuwa a gunsa min walidihi wato sama da ƴaƴansa wa walidi wa walad wa wal min waladihi sama da ƴaƴansa wa walidihi sama da mahaifansa wan nasi ajma'ina kuma sama da duk wasu mutane da yake so kenan dole sai ya fifita san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan su sannan imani zai cika to shine mallan yazo da hadisi na biyu shine fadar Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasun man kunna fihi manzon Allah yace abubuwa uku duk wanda waɗannan abubuwa uku suka kasance gare shi ma'ana halaye ne guda uku ko kace tadudi ne guda uku duk wanda suka kasance gare shi manzon Allah yace wajada bihinna halawatul iman tabbas wato ya samu zakin imani wato a sababin kasancewar waɗannan abubuwa uku tare da shi sai yace abu na farko an ya kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da manzansa wato su zamanto sun fi soyuwa abun sa mimma siwahuma sama da duk wani abin da ya walece su ya zamanto mutun ya fi son Allah ya fi son manzansa sama da duk wani abu kiran ta yanda ake gane san Allah da san manzansa cewa mutun ya fifita shine lokacin da wani al'amari ya tunkaro ga abin da zuciyarka take so ga abin da Allah ya ce kai to dole ka fifita abin da Allah ya ce kai akan abin da zuciyarka take so an gane ko haka lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wani umarni ko yayi hani to dole ka fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan san zuciyarka ma'ana ka gabatar da umarni na Allah ko na manzansa ka gabatar da hani na Allah ko na manzon shi akan hani ko ma na wane ne akan umarni ko ma na wane ne shine yace an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi Allah da manzansa su zamanto sun fi soyuwa a gunsa mimma siwa kuma game da duk abin da ya walece su abu na biyu sai ce wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah ya so mutum amma kada ya so shi sai saboda Allah duk soyayyar da zaka gina ta tsakaninka da wani to ka gina ta saboda Allah soyayyar da aka gina ta saboda Allah ita ce ke wanzuwa ba ta yankewa ko da an wayi gare kiya duk mutumin da ka kaunace shi saboda Allah ya kaunace ka saboda Allah to kar ka yi tsammanin cewa ko dan kun rabu ya tafi garin su ka tafi garin ku ko kuma mutuwa ta raba ku kar ka yi tsammanin cewa wannan soyayya ta yanke wannan soyayya ce mai wanzuwa haka Allah zai hada ku a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace almar'u ma'a man ahabba mutum zai kasance tare da wanda yake so yake kauna a ranar kiyama dan haka in ka kaunaci mutanen kwarai to zaka tashi a sahunsu a ranar kiyama kazalika wanda ya kaunaci mutanen banza shi ma zai tashi a sahunsu a ranar kiyama dan haka Allah ke faɗa al-akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin ubangiji ta'ala yace masoyan juna a ranar kiyama junansu makiyayan juna ne yace sai masu tsoron Allah su kadai ne wannan soyayya su ba ta yankewa Allah ya sanya mu a cikin su to shine yace wa an yuhibbal mar'a wato mutum ya kaunaci mutum la yuhibbuhu illa lillahi kada ya kaunace shi sai saboda Allah ya zamanto kawai soyayya ce tsantsa saboda Allah sannan sai yace wa an yakraha an yauda fil kufri ya kyamaci komawa zuwa kafirci ba'da idza anqadhahu Allahu minhu bayan Allah ya tsamayar da shi daga kafirci Allah ya azurta ka da musulunci to dole ne ka kyamaci kafirci kama ya karahu an yuzafa fil nar, kamar yanda yake kyamar jefa shi cikin wuta a ranar kiyama. Mun yi bayanin cewa wannan gaba ta kebanta da wanda da ba musulmi bane daga baya Allah ya azurta shi da musulunci. An gane ko ba wanda daman da ya tashi ma shi a cikin musulunci ya tashi. Domin duk wanda ya ci jahiliya to dole sai ya daure. An gane ko dole sai ya jure saboda zuciyarsa za ta ringa raya masa komawa akan waɗannan abubuwa da ya aikata a da. To dan haka shine anan duk wanda da kafiri ne Allah ya azurta shi da musulunci. To anan dole ne ya kyamaci kafirci, ya kyamaci komawa kafirci. Dan haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance wai ba ma komawa kafirci ba, kasar da suka yi hijira Makka suna kyamar mutun ya mutu anan. Da zaran sun zo Makka to tamkar akan kaya suke fama suke su gama abin da yazo da su maza su koma gida Madina. Saboda me yasa kasancewar ƙasa ce wadda anan suka rayu rayuwa wadda take ta jahiliya, kuma Allah ya azurta su da musulunci ya canza musu wani gari na musamman shine birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka suke kyamar ma mutuwa a Makka, kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas lokacin da bashi da lafiya da za a koma yake cewa ya Rasulullahi yanzu kowa tafiya za a yi a birni. Manzon Allah ya ce ba za a barka ba, me yiwuwa Allah zai rayar da kai ka tashi daga wannan rashin lafiya ka kai lokacin da wasu jama'a za su amfana da kai wasu kuma su cutu da kai. Allah ya masa tsawon kwana wanda a hannun shi Allah ya sare yadda daula ta Farisa a Ghazwatul Qadisiyya. Shine yace wa anya kraha, yace ya kyamaci anya uda fil kufri, komawa cikin kafirci. Ba'da iza anqadhahu Allahu minhu, bayan Allah ya tsamayar da shi daga kafircin. Kama ya krahu an yuzafa fil nar, irin yanda yake kyamar jefa shi wuta a ranar kiyama. Kowa yana kyamar a jefa shi wuta a ranar kiyama. To kamar yanda muke kyamar wato shiga wuta, haka yake kamar ya zama wajibi mu kyamaci kafirci. Shine kenan za mu tashi hadisi na gaba. Shine malam yake cewa wa fi riwayatin, wato a cikin wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa la yajidu ahadun halawatal imani, wato ɗaya daga cikin jama'a ba yanda za a yi ya samu zaƙin imani, ma'ana ba yanda za a yi ɗayan ku ya dandani imani ya dandani zaƙin sa, sai ya ce hatta ila akhirih, kenan shine zuwa ƙarshen hadisin kenan, hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, kenan sai ya maida Allah da manzansa sune suka fi soyuwa a gunsa kuma sama da duk wani abin da yake so, kenan har zuwa ƙarshen hadisin. Sannan ya so mutun kada ya so shi sai saboda Allah, sannan kuma ya kyamaci komawa zuwa kafirci bayan Allah ya tsamayar da shi, kamar yanda yake kyamar wato shiga wuta a ranar kiyama. Shine kenan malam ya zo da wata riwaya ta daba. Shine sai ya ce wa an ibn Abbas, daga Abdullah dan Abbas Allah ya kara musu yadda, annahu qala, ke fada man ahabba fillahi, wato duk wanda ya kaunaci wani saboda Allah, ya zamanto kawai kaso shi ne saboda Allah, wa abghaba fillahi, sannan kuma ya ki wani saboda Allah, kenan ka gina so saboda Allah, ka gina kiyayya saboda Allah. In zaka so mutun ka so shi saboda Allah, haka in zaka kishi ka kishi saboda Allah. Shine yace wa abghaba fillahi, wato ya ki mutun saboda Allah. Shin haka kawai zaka iya kin mutun ka ce ka kishi saboda Allah? Zaka kishi saboda Allah in har ya kasance ayyukansa sun yi hannun riga da umarni na Allah subhanahu wa ta'ala, akan wannan ake kin mutun. Idan ya kasance kenan kun samu bambanci na addini, ya kasance mutum ne wanda yake baya da'a ga Allah, baya da'a ga manzansa, to akan wannan ne ake gina ki. Amma ba dan wasu al'amura ba waɗanda suke na duniya, gina ki akan wasu al'amura na duniya wannan baya halatta haramun. Shi ne yace wa abghadha fillahi, wato ya kishi saboda Allah, wa wala fillahi, kuma mutumin da yaji kunci lamarin wani saboda Allah. An gane ko me ake nihi da wilaya a nan? Shi ne almahabba wa nusra, ka so mutum ka taimaka masa, ka kawo masa agaji. Shi ne yace wa wala fillahi, ma'ana yaji kunci wani saboda Allah, wa ada fillahi, kuma yayi gaba da kiyayya saboda Allah. Fa inna ma tunalu wilayatullahi bizali, kusan da cewa wato walitaka ta Allah da wannan ake samunta, ma'ana ta wannan hanya mutum yake zama waliyin Allah. Yanzu mu koma cikin suratul mumtahina. Mumtahina, a sababin mi Ibrahimu alaihi salam da mutanansa suka kyamaci mutanansu, ya kyamaci mahaifinsa, ya kyamaci jama'arsa, kiyayya ce wadda take saboda Allah. Kamar yanda Ubangiji ta'ala yake faɗa mana, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina ma'ahu idza qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ. Ubangiji yake ta'ala yake cewa tabbas wato ku mu'minai kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da Annabi Ibrahim alaihi salam da waɗanda suka yi imani tare da shi, yayin da suka faɗa wato ga mutanansu suka ce inna bura'u minku, kusan da cewa ba mu ba ku, mun raba hanya da ku. Wa mimma ta'buduna min dunillahi, kuma ba mu ba duk wani abu da kuke bauta ma koma bayan Allah, kafarna bikum, dan haka mun kafirce muku, ba mu yarda da ku, ba mu amince muku ba. Kuma wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, kusan da cewa gaba da kiyayya ta bayyana tsakanin mu da ku har abada. Hatta tu'minu billahi wahada, har sai an kai lokacin da kuka yi imani da Allah shi kadai, kuka kadaita shi a cikin ibada. Kaga wannan shine yake nuna mana kiyayya saboda Allah. Kenan ka ki mutun saboda Allah, domin ya kasance baya da'a ga Allah, baya da'a ga manzansa. To shine yace man ahabba billahi, duk wanda yayi so wani saboda Allah, wa abghadha billahi, yayi kiyayya saboda Allah, wa wala fillahi, yaji kunci lamarin wani saboda Allah, wa ada fillahi, yayi gaba da kiyayya saboda Allah, sai yace fa inna ma tunalu wilayatullahi bizali, a sababin wannan ne ake samun kenan walitaka ta Allah. Menene jibinta ta Allah? Shine Allah ya so bawa ya kaunace shi, kamar yanda yace zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum, domin ubangiji ta'ala shine majibincin lamarin waɗanda suka yi imani da shi, su ko kafirai ba su da wani wanda zai jibinci lamarin su. To dan haka shine yace fa inna ma tunalu wilayatullahi bizalik, kenan a sababin wannan ne ake samun jibinta ta ubangiji subhanahu wa ta'ala ga bawa. Sai ya ce walan yajida abdun fa amal imani, ba yanda za a yi bawa har abada wato ya samu dandanan imani, ya ji zakinsa a zuciyar shi. Ya ce wa in kasurat salatuhu, Abdullahi dan Abbas ya ce ko da sallar shi ta yawaita, komin yawan sallar shi, wa saumuhu, komin yawan azuminsa, ya ce hatta ya kuna kazalika, ya ce sai ya kasance kamar haka. An gane ku? In ba haka ba mutum ya kasance, to har abada ba yanda za a yi ya dandana zakin imani. Kenan ya zamanto in za ka so mutum ka gina wannan so saboda Allah, ba dan wani al'amari ba wanda yake nashi. Haka in za ka ki mutum kar ya zamanto dan ya hana ka abin shi, ko dan kun samu wani sabani akan wani al'amari na duniya, ka gina kiyayya akan mutum, to bai halatta. haka in zaka ji kunci lamarin shi ka zaman ne zaman to naka kana ka masa taimako da agaji to ya zaman to saboda Allah ne haka lokacin da zaka yi gaba da shi da kiyayya ka juya masa baya to ya zaman to saboda Allah ne to in har kai haka to ka zaman to waliyin Allah domin duk wanda ya ji kunci lamarin Allah to Allah zai ji kunci lamarin sa to shine sai ya ce mana ba yanda za a yi bawa ya samu dandanan imani ya ji zakin sa a cikin zuciyarsa wa in kasurat salatuhu ko da sallar shi ta yawaita ba dare ba rana wuni azumi kwana sallah yace wa sawmuhu ko da azumin sa ya yawaita ko min yawan azumin sa yace hatta ya kuna kadali wato sai ya kasance tamkar haka shine sai yake cewa wa qad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya Abdullahi dan Abbas yake cewa gashi a yau mafi yawan wato ɗan uwantaka ta mutane da soyayyarsu wato ta kasance ne kawai akan lamarin duniya sai yace wa zalika la yujidi ala ahadihi shay'a irin wannan soyayya yace wallahi bata amfanar da bawa komai a makoman shi lahira in dai so ne kawai saboda wani al'amari na duniya to bakin shi nan duniya amma a ranar kiyama mutum ba zai samu wani sakamakon lada abun Allah akan wannan soyayya wanda kar mu manta hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin cewa wani mutum ya fita zuwa wata alƙarya domin yaje ya ziyarci wani dan uwansa ziyara ce ya fita domin ya kaima wani ubangiji ta'ala sai ya turo mala'ika na musamman ya tsare hanya a lokacin da ya iso mala'ikan sai yake tambayar shi a sifa ta dan adam yake tambayar shi yace masa ina zaka tafi sai yake cewa zan tafi wato gari kaza ne minene zaka je kai yace a ina da wani dan uwa ne kawai zan je in ziyarce shi saboda Allah soyayya ce saboda Allah zan je in ziyarce shi yace baka da wata dukiya da kake bibiya a can wadda sababin ta ne zaka je yace a bani da wani abu da nake bibiya takanas kawai dan in je in ziyarce shi ne saboda Allah yace to abinda nake tabbatar maka ni mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah Allah ya turo ni ne domin in baka albishirkin cewa ya kaunace ka yadda ka kaunaci wannan wato dan uwa naka to dan haka kasancewar so dan Allah tun daga duniya mutun yake fara samun sakamakon shi kafin ranar kiyama kenan soyayya ce wadda bata tuzarta kuma soyayya ce wadda bata yankewa wanda har a kiyama Allah zai hada ku da duk wanda kake so shine yace wa qad sarat ammatu mu'akhatin nasi ala amri dunya yace mafi yawan wato dan uwantaka ta mutane me ake ni da mu'aka anan soyayya ta mutane yace mafi yawan ta a yau ta kasance ala amri dunya wato akan wani lamari ne wanda yake na duniya yace wa zalika la yujidi ala ahlihi shay'a irin wannan soyayya ko bata amfanar da masu ita komai abun Allah subhanahu wa ta'ala da haka wannan hadisi yana nuna mana kenan bayan waccan soyayya wanda ake kiranta kenan mahabbatu ibada soyayya ta ibada kenan wanda zaka fifita abinda kake so akan komai sanda zai kai ka zuwa girmamawa da kaskanta kai da miƙa wuya da ji da bi ga umarnin wanda kake so ko hanin shi to wannan soyayya ce ta ibada wadda bata cancanta a sarrafa ta ga kowa in banda Allah haka kenan ta biyu wadda ita ma matsayin ibada ce an gane ko amma ita irin wannan soyayya in mutun ya sarrafa ta bata fitar da mutun daga cikin musulunci dan kaso wani saboda al'amari na duniya ko ka kishi saboda wani al'amari na duniya ko ka jibinci lamarin shi saboda wani al'amari na duniya ko kai gaba da shi saboda wani al'amari na duniya to wannan baya fitar da kai daga cikin musulunci sai dai kai abu wanda yake bai dace ba kenan in ko ya kasance ka so shi ne kawai saboda Allah ba dan wani al'amari na duniya ba ka kishi ne saboda Allah ka jibinci lamarin shi ne saboda Allah kai gaba da shi ne saboda Allah, to wannan so da kai da kin da kai wannan matsayin ibada ne zaka samu sakamakon shi a gun Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine anan abin mun yi bayani a baya, menene sababin abin da yasa muke son annabawan Allah, muke son dukkan wasu mutanen barai, saboda Allah ne ya shar'anta mana son su. Haka kin duk waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wata'ala, Allah ne ya shar'anta mana kin su. Kenan wannan ki ibada ne, amma irin wannan ki ma'ana in har ka ki mutum saboda lamarin duniya, kenan ba dan saboda Allah ba, to wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci. To shine a takaice malam yazo da wannan hadisi. Ibn Jarir At-Tabari shi ya rawaito hadisin a cikin littafin sa na At-Tafsir, haka wato al-Imam At-Tabarani shi ma ya rawaito hadisin a cikin littafin sa Al-Mujamul Kabir, haka Abu Nu'aym Al-Asbahani a cikin littafin sa Kilayatul Awliya. Hadisin ya inganta ga shi Abdullahi dan Abbas, kenan fada ce tashi ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tare da cewa wasu daga cikin malamai kenan wasu sun rawaito hadisin cewa hadisi ne marfu, sai dai bai inganta ba, domin a cikin sanadin akwai wani marwayici shine Lays ibn Abi Sulaym, shi kuwa da'ifi ne a wajen malaman hadisi. Wa qala ibn Abbas radiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala, Abdullahi dan Abbas ya fada wato game da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul Baqara, wa taqaffa'at bihimul asbab, Ubangiji ta'ala ya ce duk wasu sababba wato sun yanke game da su. Me yake nihi? Kala sai ya ce al-mawadda, ai ita ce soyayyar da take tsakanin su da su, kamar yadda can Allah yake fada bayan ayar iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wara'u al-azaba wa taqatta'at bihim al-asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadhalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin 'alayhim wa ma hum bi kharijin min an-nar. Wanda shine cikon bayanin ita wannan aya kenan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'azaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab. Shine sai ya ce iz tabarra alladhina tubu, ba su labarin lokacin da waɗanda aka musu biyayya a nan duniya akan saba ma Allah suke raba hanya, minan ladhina taba'u game da waɗanda suka bi su, za su ce ba mu ba ku, ma'ana waɗanda aka bi su shugabanni na bata, to a ranar kiyama wato za su ce ba su ba ga ba waɗanda suka bi su. Ubangiji ta'ala ya ce wa taqaffa'at bihimul asbab, shine al-asbab ay al-mawadda, soyayyar da take tsakanin su da suke musu biyayyar a nan duniya, to ta rage ta yanke, an wayi gari kiyama ta yanke, domin kowa ya ga hakikanin wato makomar sa a wannan ne. Wa qala alladhina tabu, su waɗanda suka yi biyayyar za su fada su ce law anna lana karratan, inda a ce muna da komawa zuwa duniya, fa natabarra'a minhum, mu ma mu raba hanya da su mu musu tawaye, kama tabarrahu minna kamar yadda suka mana tawaye a yau, inda a ce mun samu komawa duniya suka ce to wallahi mu ma da mun musu tawaye tamkar yadda suka mana tawaye a yau. Sai ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alayhi, haka Allah yake nuna musu duk wasu ayyukan su da suka aikata a rayuwar su ta duniya cewa nadama ce akan su a yau, domin duk abin ya tafi a banza. Sai yace wa ma hum bi kharijina minan nar, kuma alhali su ba masu fita bane daga cikin wuta, wuta sun rufe sun zo ita ce makomar su ta dindindin. Anan kaga kasancewar soyayya ce wadda ba a yi ta ba dan Allah, sun so su ne akan wani al'amari, kuma al'amari wanda yake na rashin da'a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, don haka wannan soyayya ta yanki. Su waɗanda aka min kenan sun yi tawaye game da su waɗanda suka bi su, sun ce a ba su ba su. To su ma waɗanda suka yi biyayyar kenan shine za su yi burin dawowa duniya domin su ma su yi musu tawaye kamar yadda suka musu tawaye a yinin alkiyama. Sai ya ce to yanda kuka gani haka Allah yake maida ayyukansu na dama ne gare su. Kaga inda so ne wanda aka gina shi saboda Allah, to ba yanda za a yi wannan nadama ta biyo baya. To shine anan ne ce wata taqa'at bihimul asbab ayil mawadda, shine yace ma'anar cewa duk wasu sababba sun yanke game da su shine al mawadda, ma'ana so da kauna wanda yake tsakanin su ya riga ya yanke. To shine anan malam ke fada fihi masail, wato akwai mas'aloli a karkashin baba. Al'ula mas'ala ta farko ayatul baqara, wato ayat da ke cikin suratul baqara ita ce ayat da ta gabata a farkon baba. Shine Allah ya ce wa minan nasi, daga cikin mutane, man yattakhidhu min dunillahi andadan, akwai wanda ke rukon wasu gumaka kenan, wasu alloli ya ringa bauta musu koma bayan Allah. Yuhibbunahum ka hubbillah, suna son su kenan irin yanda suke son Allah, kenan sun daidaita son allolinsu da son Allah. Sai ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah, waɗanda suka yi imani da Ubangiji su ne suka fi kowa tsananin so da ƙauna ga Allah. Asaniya mas'ala ta biyu tafsiru ayati bara'a, wato fassara ta ayat da ke cikin suratul bara'a, wanda ita ma bayani ya gabata a kanta. Wasu abubuwa ne takwas wanda a ɗabi'ar ɗan adam yana son waɗannan abubuwa, an gane ku, wanda in har ya fifita son waɗannan abubuwa akan son Allah, haka akan son manzansa, ko ya daidaita son waɗannan abubuwa akan son Allah da son manzansa, to ya yi jiran abin da zai biyo baya na azabar Allah. Shine yace kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ubangiji ta'ala yace ce da su in har wato mahaifanku sun kasance da ƴaƴanku da ƴan uwanku da matanku da danginku da wata dukiya wato da kuka tara da wata kasuwa da kuke jin tsoron karta yi tsawa da wasu gidaje da kuke so kuke kauna, in har sun kasance waɗannan abubuwa takwas a habba ilaikum minallahi, sun fi soyuwa a gunku sama da Allah, sama da manzansa, wa jihadin fi sabilihi, haka sama da jihadi domin ɗaukaka addinin Allah. Ubangiji ta'ala ya ce fatarabbasu, ku yi jiran abinda zai biyo baya hatta ya ati Allahu bi amri, har akai lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa. To kaga anan wannan aya tana nuna mana san Allah da san manzansa shi yake sama da duk wani abinda bawa yake so a rayuwarsa. Karka daidaita san Allah da san mahaifanka ko san ƴaƴanka ko san matarka ko san ƴan uwanka ko san danginka ko san dukiyarka ko san kasuwarka ko san wani mazauni wanda yake naka da ka gina. Ka fifita san Allah da san manzansa akan duk wani abu da kake so, domin duk wanda ya fifita san wani abu daga cikin wannan akan san Allah ko san manzansa, to Allah ya yi kashe da barazana cewa ya jiran abin da zai biyo baya na azaba. To shine malam ya mana mas'ala yace tafsiru ayati bara'a, wato bayani game da ayat da ke cikin suratul bara'a. Suratul bara'a kenan dai ita ce dai suratul tauba. Athalitha mas'ala ta uku, wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wa sallam ala nafsi wal ahli wal mali. Malam yace wajabcin kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda kake son kanka, kuma sama da yanda kake son iyalinka, kuma sama da yanda kake son dukiyarka, an gane ko? kenan anan karka daidaita san kanka da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko isan iyali ko san dukiya, abinda ake so ka fifita san Allah da san manzon shi, ka fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan san kanka da san iyalin ka da san dukiyar ka. Wannan mas'ala malam ya ciro ta akan hadisin da ya gabata kuma da ita ayar da ta zo. An gane ku, tunda a ayar Allah ya ambata mana wato iyali, ya ambata mana dukiya. A hadisin kuma manzon Allah ya ce la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi kenan min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kaga kai kuma kana cikin wan nasi ajma'in. Dan haka bayani ya gabata hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda, lokacin da yake faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace wallahi ya manzon Allah, na fi son ka sama da duk abin da nake so su yi kaina. Yake cewa la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Yace ya rasulullahi, na fi son ka akan komai yace sai dai kaina. Manzon Allah yace masa, har yanzu dai Umar wato baka kai ba inda ake so, san ka bai tabbata ba. Umar a take yanka sai ce ya rasulullahi, wallahi na fi son ka sama da ma yanda nake son kaina. Manzon Allah yace yanzu ne imanin ka ya cika. Shine yace wujubu mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam, wajibin san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaunar shi, alan nafsi wato akan rai, wal ahli haka akan san iyali, wal mali haka akan san dukiya, kamar yadda Allah ya bayyana mana a cikin ayar. Sannan ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, malam yace nafiyu li imani la yadullu ala al-khuruj min al-islam, kure imani a cikin wannan hadisi da ire-irensa wato baya nunin cewa mutum ya bar musulunci. Da yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in, in ka daidaita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san wani abu ko da san kanka, wannan bai fitar da kai ba daga cikin musulunci, sai dai ka yi jiran abin da zai biyo baya, kamar yadda Allah ya faɗa fatar rabbas, imani bai cika ba. Kenan korewar anan korewar cikar imani ne, ba kore imani ba ne kwata-kwata. Lalle a cikin zuciyarka kana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to amma soyayyar taka bata kai ba gejin da ake so, so ake ya zamanto ka fi son manzon Allah sama da duk abin da kake so. To shine yace nafiyul imani, kenan korewar imani a cikin wannan hadisi, la yadullu ala al-khuruj min al-islam, baya nuni akan fita daga cikin musulunci, cewa wanda ya so kansa sama da yanda yake son manzon Allah, ko ya daidaita san shi da san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan kasancewar bai bar musulunci ba, illa kasancewar imaninsa imani ne ragege. Don haka kenan zaƙin imani wato bai dandana ba. Mas'ala ta biyar, malam yace anna lil imani halawatan qad yajidu hal insan wa qad la yajiduha. Malam yace lalle wato imani wato yana da wani zaki, bawa yakan iya jin zaki wannan zaki na imani, wa qad la yajiduha, wani kwata-kwata ba zai ji zakin ba. An gane ko, wani yakan ji wannan zakin, wani ko ba zai ji ba, ta yanda bawa yake gane cewa ya ji zakin imani, zaki ya dandani zakin imani, zai zamanto duk wani lamari na Allah na cewa ayi kaza ko a bar kaza ko abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni ko ya hani, da dadin rai da walwala zaka ji mutum yana aikata, mutum zai ringa murna yana farin ciki game da wasu ayyuka na ibada, da yanda mutum in ya bauta ma Allah zai ringa jin wannan dadi a zuciyarsa, to wannan yana nuni cewa mutum ya dandane imani. Amma duk lokacin da kake bin umarnin Allah ko na manzansa akan cewa zuciyarka tana ki tana kyama, to wannan baka dandane zakin imani ba. Inan dan haka waɗancan abubuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana su ne abubuwan da suke sa mutum ya ɗanɗani zafin imani. Shine anan ya ce anna lil imani halawatan, ya ce lalle imani yana da wani zaki. Kadi yajidu hal insan, mutum yakan iya samun wannan zaki ya ji shi, wa kadi la yajidu ha, wani kuma ba zai ji ba. Amma wanda ma bai ɗanɗana ba, ba za ka hudda shi ba daga cikin imani. Kenan matukar, kenan kwata-kwata, in babu imanin a zuciyarsa shine za a iya fitar da shi daga cikin musulunci. As-sadisa, mas'ala ta shida, a amalul qalbi la arba'i allati la tunalu wilayatullahi illa biha. Malam yace ayyuka na zuciya guda hudu, ma'ana ayyuka guda hudu wanda ayyuka ne waɗanda suka kebanta da zuciya. Allati la tunalu wilayatullahi, wanda ba a samu jibinta ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala gabawa illa biha, sai idan mutum ya hada waɗannan abubuwa hudu. Wala yajidu ahadun ba'amal imani illa biha, kuma bayan da za a yi mutum ya samu ɗanɗanan imani sai ta hanyar waɗannan abubuwa guda hudu. Kenan shine al-hubbu fillahi wal-bughdu fillahi wal-wala'u fillahi wal-ada'u fillahi. Kenan so saboda Allah, kiyayya wannan ki saboda Allah, sannan jibintan lamari saboda Allah, sannan gaba saboda Allah. Shine yace a wannan duka in ka dauka ayyuka ne na zuciya, kaga so mahallin shi shine zuciya, ki mahallin shi shine zuciya, haka jibintan lamari na kaso mutum ka kudirce cewa duk wani abu na agaji in yazo zaka agaza mishi, shi ma abu ne wanda yake na zuciya. Haka gaba ita ma abu ce wanda take ta zuciya. Kenan ba a samu walitaka ta Ubangiji sai da wannan. Haka yace wala yajidu ahadun ba'amal imani illa biha, kuma ba yanda za a yi dai ya samu ɗanɗanan imani sai ta hanyar waɗannan abubuwa hudu, kamar yanda Abdullahi dan Abbas wato ya faɗa. Mas'ala ta bakwai sai yace fahamu sahabi lil waqi anna ammatal mu'akati ala amri dunya. Anan zamu fahimta mas'ala ta bakwai, yace fahimta ta sahabi game da yanda yanayi yake a wannan lokaci, cewa mafi yawan soyayyar mutane a yau ta kasance kawai akan lamarin duniya. To wannan fa a lokacin Abdullahi dan Abbas ne fa yake faɗa, a lokacin shi sama da shekara 1400, yace mutane sun rikida mafi yawan soyayyar su a yau saboda lamarin duniya. To ina ga irin lokacin mu a yau? Shine yace fahamu sahabi lil waqi, fahimta ta sahabi game da yanda yanayi yake. Anna ammatal mu'akati, mafi yawan soyayya a wannan lokaci yace ala amri duniya, wato a kan lamarin duniya ne, ba soyayya bace saboda Allah. Kenan tun a wancan lokaci hannun agogo ya fara juyawa baya. Asamina, mas'ala ta takwas, tafsiru qaulihi ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, wato bayani game da fadar wato Allah subhanahu wa ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab, yanda Abdullahi dan Abbas ya fassara mana cewa ayil mawadda, ma'ana soyayya da take tsakanin su, wato ta yanke a wannan yinin alkiyama. Kenan anan sai mu gane duk wata soyayya in dai ba ta saboda Allah bace, to wannan soyayya a ranar kiyama ta yanki. Kamar yanda yace ala akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa almuttaqin. At-tasi'a, mas'ala ta tara, anna min almushrikina man yuhibbu Allah hubban shadida. Lalle daga cikin mushrikai akwai wanda ke son Allah su wanda yake mai tsanani. An gane ku? A cikin mushrikai akwai waɗanda suke son Allah su wanda yake mai tsanani. To amma wannan su da suke ma Allah sun daidaita shi da gumaka, don haka suka zama ta mushrikai, suka kafirta. Suna son Allah, suna son gumakansu, ba su fifita san Allah akan san gumakansu. Inda sun fifita san Allah akan san gumakansu, to ba za su bauta ma gumaka ba. Amma sai suka daidaita san gumakan da san Allah, kamar yadda can Allah yake faɗa wa ja'alu lillahi mimma zar'a min al-harsi wal an'ami nasiban fa qalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shuraka'ina fama kana li shuraka'ihim fala yasilu ila Allah wama kana lillahi fa huwa yasilu ila shuraka'ihim sa'a ma yahkum wanda in sun girbe kayan gona ko kuma sun lissafa dabobin su sun ware sai a ware a ce wannan na Allah ne wannan kuma na gumakanmu ne kayan gona haka sai su ce wannan na Allah ne wannan kuma na allolin su ne kaga anan ya nuna suna son Allah kuma suna son gumakansu sun daidaita son Allah da son gumakansu to shine anan yace anna minal mushrikina lalle daga cikin mushrikai man yuhibbullaha hubban shadidan akwai wanda ke son Allah su wanda yake mai tsanani kenan daidaita son Allah da son gumakansu da suka yi shine ya kafirtar da su ya fitar da su daga cikin musulunci dan haka Allah yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai sune suka fi kowa tsananin kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala mas'ala ta goma shine yace alwa'idu ala man kana samaniyatu ahabba ilayhi min dinihi kashidi da barazana na azaba akan duk wanda waɗannan abubuwa takwas da Allah ya zanu suka zamanto sun fi soyuwa a gun shi sama da addinin shi mutumin da kenan ya fifita san mahaifansa ko san ƴaƴansa ko san ƴan uwansa ko san matan shi ko san dangin shi ko san dukiya ko san wata kasuwa ko kuma san wato wani gida nashi in ya fifita su kenan akan addinin shi shine san Allah da san manzon shi da jihadi to shine Allah ya ce fatarabbasu wato ku jira abinda za su biyo baya kenan anan kashidi ne da barazana Allah yake na azaba akan duk wanda ya fifita san wani abu akan san shi ko san manzon shi ko kuma wato san abinda ya shar'anta mana na addini dan haka dole mu'mini ya fifita san Allah da san manzansa da san duk abin da Allah ya shar'anta ma'ana duk wasu dokoki na Allah subhanahu wata'ala dole ka fifita su akan duk wani abu da kake so mas'ala ta karshe shine malam yace annama ni takaza niddan tusawi mahabbatuhu mahabbatan lahi duk wanda wato ya maida san wani Allah tusawi mahabbatuhu mahabbatan lahi wanda san abinda yake ya daidaita shi da san Allah fa huwa shirkul akbar shine shirka mai girma wanda take fitar da mutum daga cikin addini annama ni takaza niddan duk wanda ya riki wata kishiya ga Allah ya riki wani tusawi mahabbatuhu mahabbatan lahi wanda san wannan kishiyar ya daidaita da san da yake ma Allah fa huwa shirkul akbar wannan ita ce shirka wadda take mai girma mafi girma mai fitar da mutum daga cikin addini kaga waɗannan mushrikai menene ya kafirtar da su shine daidaita san Allah da san gumakansu dan haka kenan a takaice ne bayani ya gabata wannan babi yana bayani akan cewa duk ibadar da za ta kai mutum zuwa girmamawa da kaskanta kai kaskanta kan da zai sa ka meka wuya da ji da bi game da duk abin da aka ce ka yi ko abin da aka ce ka daina to wannan ibada ce baya halatta a sarrafa ta ga kowa in banda Allah an gane ku ba a sarrafa ta ga kowa in banda Ubangiji subhanahu wata'ala wanda hakan shine tsantsar tauhidi abinda yake shi yanci hakan kuma shine shirka nan insha Allahu za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.